and bash for
everyone.com.
Put it on in the fashion. Anaka. Why see? Kuza kujila barina.
Put it on in the fashion.
Why you in a sakaina? Rana zafi inu wakuma kuna. Nana sa ina zan sakaraina. La barina. This is my story. La barina. Zapuche mine sorry. La barina. I know be audio, I want to be a cordial, cause I achieve in a radio. Oh my gosh, you wanna consist. Aga kulena keta shiba sisi. Alla raba wada kudun kuri mesi. Manda wanda zama Ronaldo bako mesi. Yanda na kadere haka na kegana safiya. Weyo allana. Bakarin safa balle na yammaci yunwa na damuna ga gurin barci sai maneji kullun sauro na cizo na Allah ka taimaka mini jini da rai kai ka saka mini in ba kai ba wa zai iya mini na san da cewa kana sane
Everyonenahere.com.
Labari na abin tausayi ne wayo kaina. Labari na. This is my story. Labari na. Zapuche mini story. Labari na. Yeah, yeah. This is my story. Labari na. Yeah, yeah. Zapuche mini story. Allah na san kana gani na. Na san kana sona zaman tare sai ana nuna kauna kan kai furci aboki na tauna ya mai girma kai mini magani na rasa me yake faruwa